tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalam Abubakar ya ce kamata yayi shugabannin kasashen Afrika ta Yamma su yi taka tsantsan game da lamarin kasar Gambia dake neman fadawa cikin rudanin siyasa. General Abdulsalam Abubakar wanda ya kware wajen sasanta rigingimu a tsakanin shugabannin kasashen Afrika yana magana ne a lokacin jana'izar tsohon gwamnatin jihar Niger Engineer Abdulkadir Kure da aka gudanar a Mina, inda ya ce lamarin kasar Gambiyar na da matukar tayar da hankali.
To sha'anin Gambiya dai gashi nan shawara na dai sai mu yi hankali yanda zamu lallaba cewa wannan bawan Allah ya yarda an kada shi yanda ya zauna ya mulki shekara 22 tun da bagado bane yayi hakuri ya ba kasan shi lafiya da zama lafiya ya an shi kaddara yanda lokacin da aka yi zabe ya ci zabe haka wannan kuma ya ci zabe ina fata zai hakuri ya mika mulki mu kuma mutanen kasan West Africa ya kamata mu bi shi a hankali ba da mugun kalami ba ba da wani barazana ba musamman yanda zamu lallaba shi
a halin da ake ciki kuma mutuwar tsohon gwamna Abdulkadir Kure ta zama babbar koma baya a kokarin da ake wajen dinke mummunar barakar dake cikin jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya. Tsohon gwamnatin jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu jigo ne a cikin jam'iyyar ta PDP a Najeriya.
Yana da kokarin hakanan a lokacin da yake ba ma mulki ba ko lokacin da yake kwanakin da muka fara taron gyara yanda PDP za ta farfado da sauransu. Ko yaushe maganar shi kenan cewa dai to abi a hankali da sauransu. Gaskiya dole mu dinga gaya mu jama'a gaskiya. Kar a dinga magana a dunkule sannan jama'a nan na ganin kaman yau gobe da sauransu. Abinda kenan a gaya musu. Kar kai tsammani wai talaka bai san abin da ke gudana ba. Talaka ya san abin da ke gudana.
Gwamnatin jihar Niger mai ci yanzu Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce ya koyi darasi bisa ga abin da ya gani na dubban jama'a da suka halarci jana'izar kuran.
Daga yawan jama'a da suka taru a wajen wannan yana cewa ku dai mutumin kirki kuma ina fata duk wani shugaba zai koyi da irin ayyukan da shi kure yi saboda ya samu irin wannan dama.
Masu nazarin al'amura dai a nan jihar Niger na ganin jam'iyyar PDP ma ta kawo ƙarshe a jihar a sakamakon mutuwar tsohon gwamna Abdulkadir Kure bisa la'akari da ganin yadda dimbin 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Niger sun dogara ne ga marigayin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.